Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki akan mita 88.5 da Lefe Murya Zamani dauke da ci gaban labarin da muka somo mai sauraro a kwanakin baya dangane da wata dambarwa da take faruwa tsakanin tsofaffin ma'aikatan hukumar Hadeja Jama'are ko in ce kogin Hadeja Jama'are da kuma ita kanta hukumar ta kogin Hadeja Jama'aren wanda ake tafaɗi tashi da turka-turka da zuwa da komowa akan gidajen da suke ciki inda hukumar take ganin cewa sai sun tashi sun bar wannan gidaje su kuma suke ganin haƙƙinsu ne wato ainihin tuni an riga an mallaka musu wannan gidaje har ma an cire musu kuɗaɗen tun a baya an bi sun biya dan haka yanzu zaman su yake kuma aka zo aka ce sai sun tashi wanda shugabannin ita hukumar wanda suke ci a yanzu suke da awar sun tashi sun bar wannan gida dan haka hukumar ta yi ƙarar su to gashi dai yau an dawo an zauna a kotu za kuma ma musada mai sauraro da lauya daga cikin wannan shari'a dan jin ya zaman ya gudana amma suna a matakin farko
sunana Barista Yahuza Muhammad Nura kuma ni ne lauya wanda yake kariya ga tsofaffin ma'aikatan Hadeja Jama'are kamar yadda aka sani kuma kotu ta sa yau ne domin a saurari bahasin da su Hadeja Jama'are suka gabatar gaban kotu mu kuma muka yi martani to an zo kotu yau su Hadeja Jama'are ba su zo gaban kotu ba
ku kun zo ga ku a gaban kotu
a gama gaban kotu mun shirya tsaf amma ba su zo ba to don haka kotu
ko sun faɗi dalilin zuwan su ko wakili
ba wani dalili ba wani sako amma duk da haka kotu ta yi musu uzuri ta ce a daga zuwa 23 ga watan 6 domin a saurari wannan korafin nasu ko kuma ƙarar ta sa ranar insha Allah
na ga kisa-kisan da yawa
eh kisa-kisai ne gaba da yawa wanda suka shigar da mutane daban-daban ɗaya bayan ɗaya kuma ma kotu ta yi tunanin cewa ya kamata ma a shi lauyan Hadeja Jama'are ya zo da nema ta zai haɗa shari'ar gaba ɗaya tun da duka abu ɗaya ne to kuma akan haka muka zo mu saurare shi yau a haɗe neman sannan kuma a ji shari'ar gaba ɗayan ta to gashi ba su zo ba don haka kotu ta yi musu uzuri mu mun musu uzuri
akalla ba kasar ba tsofaffin ma'aikata na wannan hukumar Hadeja Jama'are sun kai guda nawa da suke da waɗannan gidaje kuma aka yi ƙarar su ake cewa sai sun tashi ba nasu bane
eh akalla kasar su kai kamar 2500
mutane
2500 su
ɗaya ɗaya kun su ko har da ƴaƴansu da matayansu
ɗaya ai wasu ma ba su san ina za su ba ai wasu tun da suka taso a rayuwarsu anan suka yi aiki anan suka zauna da iyalansu anan suka haifa wasu ma sun mutu sun bar ƴaƴansu ƴaƴansu ne suke kula da gidajen su suke zaune to in ka kore su yanzu ina za su ci
kuma ku kuna ganin kuna da shaidu da takardu da hujjoji za ku gabatar da kotu cewa wannan guri nasu ne an mallaka musu sun siya
duk ai mun ba da bahasin ma gaba ɗaya yana gaban kotu duk wannan bahasin yana ciki a martaninmu da muka mayar yana ciki kuma yana gaban kotu don haka wannan shine abin da yake akwai idan zuwa na gaba sun gabata to shikenan in zuwa na gaba ba su gabata ba kuma akwai mataki na gaban mu da za mu ɗauka nemi kotu ta yi shi
to mai sauraro yanda take wakana kenan a wannan gaba kamar yanda aka ji an kuma daga wannan shari'a a hannu guda dai ina ganin dandazon ayarin su waɗannan ma'aikata waɗanda suke da tarin yawa a harabar wannan kotu to amma tunda dai ga lauyan su ya riga ya yi bayani a madadinsu a hannu guda kuma shi lauyan hukumar kogin Hadeja Jama'aren bai halarci zaman kotun ba kuma babu wakilci babu aike bare mai taɓin alli da wannan ɓangare amma dai kotu ta saka waccan rana domin a dawo a zauna kuma kamar yadda kuka ji ɓangaren su waɗannan ma'aikata lauyan su ya ayyana cewa matuƙar zama na gaba a lauyan hukumar kogin Hadeja Jama'aren bai zo ba kuma bai turo wakilci ba to yana ganin akwai wani hanzari da zai gabatar a gaban kotun lokaci ne da kadai zai nuna kuma shari'a Hausa suka ce mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba amma dai a hannu guda akan ce an san za ta haifa adalci ne Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki akan mita 88.5 da Lefiyam Muryar Zamani.